Daga muryar Amurka a Washington DC.
Wa sauraro barkamu da warhaka da fatan an sauko sallar Juma'a da yayin Juma'a shirin matasan ne yau da gobe kamar yadda saba zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mito 25.31 da kuma mito 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 Zangon FM, sai kuma wasu tashoshin na Zangon FM su ma a Nijar da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma Niya FM. A can kuma sai ta kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio da kuma shafin mu na Facebook Live ko kuma voahausa.com. Masu gabatarwa
Safina Tafada Sodangi.
Safina, Allah ya sa mu ta yi sauki sosai.
Da sauki ba da yafi Usman.
Amin amin. Sunana Usman Ahmad Kabara.
Masu sauraro, a yau Juma'a 5 ga watan Janairun shekarar 2018 za mu yi magana ne akan harkar al'adu da nishadi da ma al'amuran kirkirar samar da cigaba a cikin al'umma.
Yau muna da wasu baki ne guda biyu daga Najeriya da suka ziyarce mu a kwanakin baya a nan VOA Hausa, inda kuma na samu tattaunawa da su mai tsawo.
Mutanen guda biyu sun zo wani taro ne da ake yi akan maganar rijiyoyin burtsatse, wanda hakan ta sa suka gayyace su daga bangaren kungiyar mahaka burtsatse da kuma bangaren gwamnati.
To wasu fa na ganin cewa hakan rijiyoyin burtsatse na da illa, ganin cewa akwai fa rijiyoyi irin na gargajiya wanda ake haka da hannu, wanda wani lokaci suke ganin ruwan ma wani na zuke wani.
Rijiyar burtsatse ita ya kamata ta samu ruwan ta daga ground water, kaman program din da ya kawo America. Ana magana ne akan ground water. Rijiyar burtsatse duk da
bata samu wanda ke can karkashin
ruwan da ke karkashin ƙasa. To sannan ita rijiya ta Hausa da ake cewa rijiyar burtsatse na janye ruwan rijiyar Hausa bai kamata ma ya zama suna da alaka ba. Domin bambancin rijiyar burtsatse da rijiyar Hausa zurfin su.
Maimakon karanto sakonninku, za mu ba ku damar yin waya ku faɗa mana ra'ayoyinku game da rijiyoyin boreholes da kuma na gargajiya haƙar hannu.
To haka zalika, kamar yadda muka ce, maimakon a karanto sakonni kamar yadda kuka saba na amsoshin tambayar da muke muku, za mu ba ku dama ne ku tofa albarkacin bakinku game da wannan magana da muke yi ta magana yi. Shin menene tsakanin rijiyar burtsatse da kuma rijiya haƙar hannu, da kuma yaya suke wa juna in suka samu haɗuwa Safina? To lambar da za a same mu akai ita ce alamar tarawa 1-202-205-5-5, saboda haka in kun shirya za ku iya ku ci gaba da kiran mu. To ga wani ma akan layi. Ba sanya.
Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum salam.
Dawa muke magana.
Ambarka sashen Hausa, Umar Gwangwani dan kamar karamar kuma kai kan Najeriya ke kira.
To malam Umar,
barka da warhaka.
Wani maudu'i ne ake magana a cikin show?
Muna magana ne akan rijiyoyin burtsatse da kuma rijiyoyi haƙa hannu. Ya kake kallon su?
To fadalla gaskiya abin da ke kallon su kusan ce akwai bambanci tsakanin rijiyar burtsatse da na'urorin batu da ke aikatawa. Dalilin kuwa shi ne, ai ka ga akwai bambancin a zurfin rijiyar ta Hausa da ta Bature.
To menene bambanci a ganin ka?
Wannan bambanci shi ne, zurfin ta Bature ya fi zurfi, saboda kana iya ɗaukar kamar misalin 5-18, wata kuma 20 da wani abu, ka in ma ta kama kana iya ɗaukar 30. Sannan kuma wani ta Hausa an gaga za ta kama kamar ƙafa wata wani wurin za ka samu kamar ƙarfa 5, kamar Niger State za ka samu ƙafa 5 an samu ruwa, kamar nan kamar nan za ka tsana nan kamar ƙaramin kuma kai tsana wajen mana garin dan kama.
Kana ganin
za ka iya samun.
To bayan magana zurfi, kana ganin wata na kwashe wata ruwa?
Gaskiya ba ta yi wa.
to shi kenan mun gode
babu da za a hada gajere da mai tsawo
to mun gode sosai ya ban dariya
ba ta yiwa
yi mana to ga wani nasabi da
assalamu alaikum
wa alaikum assalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh
to barka da juma'a dawa muke magana
na magana da madawa ki haya alaji daga jihar Zamfara
to malam madawa ki muna jin ka
eh kuna tattauna dangantaka daga abun din shahi je mun sace da tagalaga biya ko
eh
to
hello to na ga yana da matsala
eh
samu na dayan kawai
eh assalamu alaikum
sam sakina barkan ku da aiki
yawa barkan ka dai da wa muke magana
kuna magana da Prince Sasi bin Abdullah dake zauna a garin Azaran jihar Bauchi Najeriya
to Prince Sasi yau mun ji muryar ka
shi ma ya samu yau
eh
a yau kun ji muryar ta
eh
barka da warhaka
to hakika gaskiya tsakanin region abunan region bohol da ita region wadda ake aka to hakika gaskiya region bohol ya shi yau wajiba da yadda region bohol sai dai a injiya ya kawo ruwa
a pompo
wannan ku sai dai ku ja to ka gani jan nan ma akwai kalubale sosai
eh to wasu suna cewa princess wasu suna cewa wai region burra zamfa ana haka shi ba barkatai kuma ba kaida haka ne kace gani ai to na ya katse to assalamu alaikum
wa alaikum assalam
to da muke magana
kuna magana ne da Hassan Konkole Cross Garkida wanda kenan Jimeta Yola
to Hassan barka da warhaka noi sare
alhamdulillah
yawa eh to ai to
bare yayi da yawa ruwan bare yayi da yawa
kana iya makure ni wallahi ko wani gurene ne yana iya makure ni to muna jin ka
haka ne
muna jin ka
kuna magana ne game da burtsazi da kuma
rijiyoyin haka hanba
eh to a gaskiya wato shi rijiyon burtsazi akwai bambanci tsakanin sa da shi kuma rijiyon da
to ya kace la ilaha ya ce akwai bambanci to Allah sa mu dace to amma dai ai kila zamu sake
Usman wani bambancin ma da akwai bambancin ja da guga da akwai bambancin
wallahi ko wannan bambanci
eh a an ja ruwa Usman
ke ni magana kwana ne to ga wani assalamu alaikum
wa alaikum assalam barkan ku da aiki malama Maryam
ya Safina ce yau Safina ce
okay Sakina tu barkan ku Sakina tu
yauwa
barka da waraka
to madalla alhamdulillah to da farko kuna tare da Garba Sale ne likitan radio
na garin
Agwagun to Manjar Nasarawa to zahiri mashayin ruwan bohol
to zanzan kenan likitan radio
kware kuwa domin gaskiya alal hakika wannan maudu'in da kuka kawo a matsayina na talaka wanda yake ni a kauye muke ba mu da maganan ba ma ma tunanin cewa za mu samu pompo to amma kaga bohol innan ya taimaka mana sosai ba kadan ba
kace a kauye to yana yana da tsada ai
na'am
aka ce yana da tsada haka
eh to yana da tsada amma tsadan tunda in an gina su masu sayar mana wani lokaci jarka guda sai ga an sayar naira 10 zuwa naira 5 kuma gaskiya yana da tallafi
eh tana haraha
anan shine zan yi amfani da wannan dama
in
roki gwamnatocin mu jama'an siyasun mu wanda suna bi suna campaign da ake kowane anguwa su gina wannan bohol din kuma bohol din ingantacce wanda ba zai lalace ba wanda talakawa a duk lokacin da suka so dare da rana za su samu ruwa a sauki to wannan gaskiya mu a zahiri yana da muhimmanci
haka malam Hassan to mun gode sosai wallahi da gode
kuma Allah ya basu iko yi mana wannan taimakon
amin
ya baki da
amin
mun gode
madalla
na gode yawa to ga wani nan Safina
assalamu alaikum
kusan shi zamu dauka sai mu je ga hirar
yawa
assalamu alaikum
to ba mu same shi ba
to ina ga ma ya katse kenan to kila dai in aka sake samun wani to kin ga shikenan sai mu je amma dama niyan mu shine zai magana ta karshe sai mu je mu dan ji yaya abin yake saboda mun yi maganganu da yawa na maganar yaya ake haka shi menene bambancin su yaya gwamnati take a ciki yawa to ga wani nan assalamu alaikum hello
so
hello
yadda dai da kai tangarda
so to ina ga sai do ai
to
shi wani a hira da muka yi safi na irin yayi sun yi magana akan ya gwamnati take yi ya yayi ne to duka dai a dai ji wannan tukunna a
yau ka danguna san za fadi yake sha ta gubi ne yake ci kai ya yara muni na yake ci inda na dauki ya ganga ta kana na dauki dan amshi na ka ga malo kana na zan ya sha to mamalo gubi ne yake ci kai ya yara muni na yake ci maso zowa ofin koye ofin maso zowa gona koye gona lebura kan
to kowa gumi ne Allah ya sa kowa ya ci gumin shi
da dai bo holla ne rijiyar gargajiya da mu kanmu nan da Allah ya samu ci gumin mu
amen to Usman ya tattauna da bakin mu da suka ziyarce mu a nan sashen Hausa ga yadda suka yi
to jama'a masu sauraro muna tare da baki da suka kawo mana ziyara yanzu haka a nan ɗakin watsa shirye-shiryen mu na sashen Hausa na murya Amurka da farko da wa nake magana a dama na
assalamu alaikum masu sauraro
wa alaikum assalam
sunana Engineer Abu Hassan ne ma'aikaci ne a Federal Ministry of Water Resources da ke garin Abuja
wato ma'aikatar ruwa kenan ta Najeriya
ta Najeriya da ke garin
to barka da zuwa kai kuma fa ranke dade
sunana Abubakar Musa Macika dan kasuwa mazaunin garin Kaduna vice president na Northwest Zone na Association of Water Well Drilling Rig Owners and Practitioners that is ODRO
A Hausance ne kenan kuke
wato kungiya ce wacce ta hada kan masu gina rijiyoyin burtsace da kuma masu sai da kayayyaki wanda ya kunshi rijiyoyin burtsace to a takaice
bohol a turance kuma
bohol a turance haka
to barkanku da zuwa Amurka
barka
zan fara da kai ne me kawo ku Amurka
abun da ya kawo mu akwai kungiya yar uwar tamu da ke Afirka America ana kiran ta National Groundwater Association su suka gayyace mu domin suna da National Groundwater Week 2017 wanda aka yi a Nashville Tennessee to wannan shine makasudin zuwan mu mu halarci wannan kuma mu girmama gayyatar da suka yi mana na'am
a Najeriya ita wannan kungiya da kake cikin ta menene babban aikin ta
wato babban wannan aikin wannan kungiya shine yaya za ta yi ta tsaftace maganan gina rijiyoyin burtsace a Najeriya domin akwai matsaloli da suka shigo da yawa mu da ire-iren mu ne muka yi shekara da shekaru a cikin wannan harka to yanzu sun zo suna gurbata mana al'amarin har ya kai ga wasu da basu san menene bambancin fari da baki ba da an ga mai aikin rijiyar burtsace sai a ce ai mutane ne marasa gaskiya to shine makasudin kafa wannan kungiya yaya zamu mu taci a fito da mutanen da ya cancanta a ba su aikin rijiyar burtsace wannan kungiya tana taimakon mutane hudu da federal government da state government da local government da kuma individual mutanen da za su dauko su ba da kudin su a yi musu rijiya su waɗanda suke zuwa suna gurbata abun suna zuwa su sa machineries kayan aiki wanda bai kamata a yi aikin rijiya da shi ba in kuma an yi da su to ba za a samu biyan bukatar ba na ɗaya kenan abu na biyu suna sa materials wato kayan aiki kayan aiki kamar casing and screens suna sa wanda bai cancanta a yi aikin rijiya da shi ba saboda haka idan ni zan ɗauko kayan aikin da ya kamata in yi rijiya wancan zai kawo aikin kayan aikin da bai kamata ba rijiya to ingancin aikin namu ba ɗaya bane wannan shine asalin kafa wannan kungiya a zo a yi sanitizing borehole industry a tsaftace harkar gina rijiyoyin burtsace a Najeriya
To amma kungiyar ku tana sanar da cewa akwai zargin da mutane wani lokaci sukan yi su ce ai rijiyoyin burtsatse wani lokaci ma da ake taka su barkate din nan sukan zuke ruwa kaga rijiyoyi kanana sun zama karaman alhaki in ka haka ma ba za ka ga wani garuwan kirki ba saboda ta burtsatse ta zuke shi ta kasa haka ne
wato ba haka bane ba mutane ba su fahimci yadda abun yake ba kuma shine dalilin shigowar mu rijiyar burtsace tana da bambanci da rijiyar Hausa ko in ce ma rijiyar hannu rijiyar burtsace ita ya kamata ta samu ruwan ta daga ground water kaman program din nan da ya kawo mu America ana magana ne akan ground water rijiyar burtsace duk da bata samu
wanda ke can karkashin
kasa wanda ke karkashin kasa to sannan ita rijiya ta Hausa da ake cewa tana janye ruwan rijiyar burtsace yana janye ruwan rijiyar Hausa bai kamata ma ya zama suna da alaka ba domin bambancin rijiyar burtsace da rijiyar Hausa shine zurfin su idan wannan a misali rijiyar Hausa zaka tsaya a mita 10 misali to rijiyar burtsace
zurfi
to rijiyar burtsace ko ya kamata a kalla mita 35 ko 50 ya danganta da formation din
to kaga wanda bai san haka ba ai sai mu tunanin nan zai gangara ya kasa sai
ta kwashi wato ba haka yake ba to kaji
to bari in dan wayawa kan bangaren ma'aikatar ruwa ta gwamnati kamar yanzu da muke magana akan haka rijiyar burtsatse din nan shin akwai wani tsari na magana haka rijiyar burtsatse a cikin maganan ma'aikatar ruwa ta Najeriya misali
to alhamdulillahi ala hakika akwai amma na bari na yi karin bayani akan wannan batu na dan uwana wannan wato rijiyar burtsatse banda zurfinta kaga fadinta ya kan bambanta da rijiyar mu
ta gida
sannan kuma yadda ake jawo ta yawanci akan ja ruwan ne wannan da na'ura wannan kuma na mu saboda wata za ka samu ita ma rijiyar burtsatsen bata da zurfi yawwa amma na zaga ita dai jawo ta da ake yin da za ba da ruwa yawanci akan yi ne da inji wanda ake ce mishi pompo pompo din wannan su yawwa to karin bayani dai dai akan wannan
gani
to ma'aikatar ruwa a hakika akwai ma bangare guda wanda ake ce mata department wanda ita hakkinta ne ta ba da ruwa wa mutanen ƙasa. Ita wannan department ɗin yana da divisions da yawa. A ciki akwai bangare da shi rijiyar burtsatse kawai yake fama da shi. Duk wani harka na rijiyar burtsatse aikin da suke yi kenan a wannan
bangare.
Ni kuma alhamdulillahi na fito daga wannan aiki a wannan bangare da suke harkar rijiyar
burtsatse.
Saboda haka alal hakika ita ma'aikatar ruwa tana
da abin sa ido
kenan. Abin sa ido a harkar burtsatse. Saboda na ɗaya tukuna takan ba da kwangila. Kuma bayan ta ba da kwangila takan sa ido ta ga cewa an yi yadda ya kamata. Kamar shi wannan ɗan'uwana kamfani a kungiyar su ta Odrop. Muna aiki tare da su saboda su sukan sa ido wa mutane masu drilling boreholes su tabbatar cewa an aiki mai kyau
mu
kuma mun tashi ba da aiki mu muna tabbatar da cewa irin su din muka ba aiki
saboda
sun akwai kwarewa saboda sai aiki mai kyau
to misali kamar yanda zaka ga ko ina da nayi gida kamar yanda na fara magana da nayi gida ko yayi gida ko kai gida kawai sai tunanin barin hakari zai burtsatse saboda matsalar rashin ruwa a Najeriya da makamantan su saboda kowa ya nemo kansa mafita akwai wani abu da gwamnati ta kan yi domin ta ga cewa ta sa ka'idoji da iyaka
to alhamdulillah alal hakika akwai to amma na ka san sha'anin doka a ƙasa abu ne wanda ba lokaci ɗaya ake yi shi a gama ba abu ne wanda kuma yakan dauki matakai kafin ya zama doka da kowa ya zai yawa saboda haka gwamnati dai tana ya kokarin ta tuttura su National Assembly an yi bill da sauransu wanda komi da zai regulate yadda ake harkar nan na tonon rijiyar burtsatse amma na har yanzu dai tukunna ba a fara aiwatar da shi ba a Najeriya amma na dai tana kai kuma gwamnati tana sane da haka kuma tana kokari ta dauki mataki akai
to mataki Allah ya sa gwamnatin ta dauki mataki yadda ya kamata domin kuwa kin ga in ba gwamnati a ciki ai akwai matsala
to ya maganar da tu kuma Usman akwai a kaman kogunan mu
yana ɗaya daga cikin abin da na tambaya kogi haka a Najeriya da zasu kai kaman guda 10 ciki akwai irin su River Niger wanda ake kukan cewa akwai suna daya daga cikin kogin da ake ganin datti barkatai akan su misali ruwa ya taho ya kwararo kaga bola akai da sauransu akwai wani abu da ka sani akai
to kamar da ka sani ma'aikatar ruwa akwai ma'aikatar ruwa akwai ma'aikatar environment wanda ke ruwa da yanayi ma'aikatar ruwa kamar da na ga maka daga harkan bada ruwan sha da harkan noman rani da kuma matatsu ruwa dams su ne aikin ma'aikatar ruwa ma'aikatan ita kuma na yanayi mahalli ita take kula da
ina da tiyeje
wa zai cutar wa zai wani yawwa saboda haka kowace ma'aikata da irin aikin da take
eh to tunda a ciki akwai aidam madatsan ruwa misali in an yi ruwa kaman kasashen da suka ci gaban an yi ruwa za ka ga cewa akwai wasu halayya da ake yi na tare ruwan ma'aikatu irin naku suna tare ruwan misali sai kaga an dan alkinta shi cewa in rani yazo sai kaga yayi amfani sai ga ba dan bane amma kamar wani reservoir ne da an tare ruwan sama ne an yi amfani da shi kuna dan irin wannan abubuwan koko ana tunanin irin haka kukan yi a kasa
a sosai ai harkar da ake ba mutane ruwa hanyoyi ne daban-daban banda butsatsen ai ta butsatsen bangare ne guda daya na rijiya ta groundwater ta kasa akwai kuma ruwa da take gudana shine ake cewa surface water akwai ruwa da ke gungurowa daga cikin dutse
ma
spring
sai
sannan akwai kuma koguna to duk wannan hanyoyi ne da ake bi kala daban-daban da ake ba mutane ruwa saboda haka wannan da ka faɗa surface water din nan ruwa da ke gudana aka iya datse shi a tara shi a sa mishi a tsara shi a yi dan karamin treatment ake cin shi da wasa
dan sa masa
magunguna saboda kada ya cutar da mutane saboda ruwa ne da yake a fili kaga komai zai shiga cikin shi saboda in ka tare shi dole ka tsaftace shi kai treatment din shi kafin ka ba mutane ba kamar na rija ba wanda dai shi yawanci tunda kasa yake
dan sauki
kuma zaka mishi dan wani abu kadan zaka yi
dan kwaskwari ma ne haka to bari in koma wurin ka wannan maganan rijiyar burtsatsai zaka iya bambance mana rijiya da a turance ake magana open well da kuma borehole kaman rijiyoyi haka na sarari da kuma irin wannan na can kasa
kwarai da gaske wato bambancin rijiyar gargajiya ita ce open well da Hausa da ita rijiyar gargajiya tana dauke da gurbataccen ruwa gurbataccen ruwa ta ina
yawa
zaka iya samun gurbataccen ruwa daga gwata drainage kenan zaka iya sabon gurbataccen ruwa daga sokaway toilet na gidanka ko na makocinka
ramin masai
yawa salga zaka iya sabon gurbataccen ruwa daga dagwalan masana'antu zaka iya sabon gurbataccen ruwa daga makabartu zaka iya sabon gurbataccen ruwa daga mayanka kwata so duk waɗannan ruwaye suna da alaka da surface water
ruwan da ke sarari sama
sararin sama ita korijiyar sana sai mu dawo kan rijiyar
burtsatse
ita rijiyar burtsatse tana da abu biyu akwai overburden akwai bedrock overburden shine daga ƙasa sama zuwa bayan dutse to duk wanda yake a jikin wannan overburden din to a cikin shi zaka iya samun contaminated water
ruwan da
yake gurbatacce ya
wanda duk wayannan kila abubuwan da kake kira ya shiga ya gangara
ya kwanta naka to amma ita ko borehole bayan ka samu overburden level to sannan
na
wannan matakin wanda shine gurbatacce inda za a iya samun gurbatacce
aka jawo daga nan to akwai gurbatacce
nagode so ita borehole bayan an zo nan sai ai sealing nashi to shine sai a dawo ana maga ai a datse shi sai a dawo ana maganan ground water
an kara kasa kenan
to tsakanin ground water da surface water akwai marfi so idan aka zo bayan an gama drilling an gama gina ta an kai karshen inda ake so har in za a aikin yadda ya kamata daga zero level zuwa 10 meters
tun daga matakin babu hakar har zuwa
mita 10 to akwai abin da muke cewa grouting idan aka yi grouting din nan shine grouting shine za a samu kankara ne a kwaba shi bayan an sa permanent casing sai a dinga zuba wannan kankaran shi zai je ya datsa inda duk wani gurbataccen ruwa zai shigo ya shiga cikin
wanda yake fitowa daga can da
yawa bio natural water wanda ke karkashin dutse
kai zo ya hade da shi
ba za ka tare shi kenan to shine bambancin rijiyar Hausa da rijiyar Burtsatse domin idan kai rijiyar Hausa ba ka da yadda zaka yi ka raba ta da ruwan da ke on the overboarding da ruwan dutse ba yadda zaka yi
ka za su rabu ba
za su ka ta to shine bambancin ko ta kai ce
to kafin ma tambaya karshe bari mai tambayar da nake so mai ta karshe wani sako kake so ka kai gwamnatin tarayya a taron nan da ka zo
to alhamdulillahi ala hakika taro da yayi taro kuma dukkan waɗanda suke da masaniya harkar ruwa sun halatta sannan an yi bayanai an yi jawabai kuma alhamdulillahi an koyi darussa da yawa domin kullun ka hadu da wani dole ka fahimci abin da ya sani kai da baka sani ba
haka
to illa abin da zan gaya wa sako da zan isarwa hukuma ta gwamnatin Najeriya game da irin wannan shirye-shirye da ake yi da kuma taruka na ƙara wa juna sani yana da kyau a dinga tura ma'aikata saboda su koya kuma su zo su koyar da mutane mu na gida domin wasu abubuwa da yawa kuma akwai yi kamar wannan taro da aka yi mun ga mashushuka machines da kuma kayan aiki daban-daban waɗanda wasu ma bamu da irinsu a wajenmu ka gani ka san su kai ma kuma kana tunanin insha Allah irin wannan ilimi da basira ka kai shi gida saboda amfani jama'a saboda ka abu ne wanda yake da kyau gwamnati ta dinga turo ma'aikata saboda zo su koya su sanar da mutane
haka to Allah ya sa in ka je ka kai sakon sai sai to zai ka kwaso mana wannan na'urori ji ne to bari ma tambaya ta karshe menene babban sakon ka game da wannan kungiyar taku musamman ga 'yan ƙasa
babban sako na shine wannan taro wanda wannan kungiya ta America ta shirya to ba wai yana amfanar America bane kai a'a taro ne wanda yake amfanar duniya baki daya misali nan America suna da National Groundwater Association Nigeria muna da ODROP kamar yadda nace Association of Water Well Drilling Rigs Owners and Practitioners. To yadda kaga America suna da nasu, Nigeria muna da wannan, to duk kasashen duniya haka suke da irin waɗannan association din. To shi da fa muka zo muka hadu gaba daya aka zauna. Ana ganin menene yake damun kasarka, menene ke damun kasar mu. Menene ke damun waccan kasar, menene ke damun waccan kasar. To idan aka zauna aka taru sai a hada kai. Sai a gano ga abinda zai taimaki wannan ga abinda zai taimaki wannan ga matsalar da ke damun wancan bangare ga matsalar da ke damun wannan bangare to saboda haka sai a taru a hada kai a gano tunda kuna da matsala kaza ga yadda za a yi maganin ta mu muna da matsala kaza a baka shawara ga yadda za ka yi maganin ta misali yanzu mun samu wata matsala wadda ta hito mana sabuwa za a gina rijiya a basement complex a gama shi ai komi ga ruwa na goshin rijiya ta yi ana ta murna bayan sati ɗaya sati biyu in ka dawo sai ka ci mu ba ruwa ko tarfi ɗaya
to me faru
shine magana to wannan da ya faru sai a zauna da masana na duniya a ce to mu misali a Najeriya mun so mu samu wannan matsalar menene za a yi to kaga masana nan za su gaya maka a ai me yiwa an samu crack ne don shi dutse idan ka samu ruwa a dutse misali kamar ka same shi ne a cikin tambular to idan gindin tambular din nan ya tsage sai ruwan ya tafi
sai zai to shine ba yake nan
to kaga ashe mu muna mun so mu samu wannan da ba mu da wannan amma ya dan so mu hitowa muna jin kisan here and there to an ba mu shawarori sannan misali yanzu idan ka tafi su kuma America suna da matsalar da ke damun su wadda ta sha bamban da tawo idan ka koma wajen kasashen Saudiya zaka ji suna da tasu to haka za a hadu a ce baki juna so yanzu wannan ba wai maganan ground water kadai akai magana akan sa za a yi magana akan yaya za kai kai bunƙasa kamfanin ka yaya za kai in ka samu aiki ya kake yi da banki yaya za kai yanzu ma shekara kana a duniya kila 50 ko 60 to me kake shiryawa na retirement dinka idan ka tafi wa zai rike kamfanin ka idan ba ka nan ya za a yi in kai tafiya wa ya kabari to idan yadda ka baro kamfanin ka bai daidai ba sai a baka shawara in zaki tafiya ga yadda za ka kana shekara 60 70 ya za ka yaran ka ne ko wani ne to ire-iren waɗannan abubuwa duka shi ake haduwa a duniya a tauna a taimaki wannan wannan shi
to alhamdulillah sai in ce ina muku fatan dukkanku Allah ya kai ku jira lafiya kuma ya sa a dace to masha Allah to yanzu kan duka anan zamu tattara ina mu ina mu yau juma'a sai kuma Allah ya kai mu ranar litinin zamu sake juya a madadin dukkan kowa da kowa da suka taimaka kai shirin ya kammala Usman Ahmad Kabar ne a Washington DC